Sauyin shekar na annobar cutar corona yasa kasashe da dama ke kokarin daukar sabbin matakai wajen bada kariya ga al'ummar su idan aka yi la'akari da yadda cutar ta galabaitar da al'ummar duniya a bullarta a shekarun baya musamman abin da ya shafi rayukan jama'a tattalin arziki da tsaye da kasuwancin duniya hakan yasa hukumomin lafiya a Najeriya suke sa ido don samar da kariya ga al'ummar kasar daga wannan sheka da cutar corona ta sauya kwararren likita a bangaren cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu yayi karin bayani game da cutar da ma irin gabobin da take kamawa
canje-canje da ake samu a kwayan halittu na yau da gobe wato har yanzu cuta ce da dai takan shafi gabobin shan iska daga ciki wato daga sama ko misali a ce daga hanci da kuma hanyoyin da suka kai ga ciki wato mashigar iska zuwa ciki da sauransu
Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba ya ce sabbin nau'ikan cutar na corona ba abin tada hankali bane tare da bada shawari na daukar matakan kariya
akwai EG5 da kuma BA286 ita EG5 an same ta a kasashe 51 a duniya wanda sun hada da kasashe ne da yawanci na Turai bata bullo dai Afirka ba yanzu amma kuma ita BA286 an same ta a kasashen da ba su da yawa wato akwai an same ta a America an same ta a Ingila an same ta a Denmark sannan kuma an same ta a South Africa so wato ita ta bullo a Afirka to amma dai yadda dai masana suke faɗa mana a dukkan su biyun ba cutuka ne da zamu tada hankalin mu akan su ba an ba da shawara da cewa na farko shine idan mutum da ya ji zazzabi ko ya ji dai alama dai daga cikin wannan alamomin da faɗa shine tabbatar da cewa je an je an gwada shi a tabbatar da cewa ko corona ce ko ba corona ba ce sannan kuma na biyu shine mu tabbatar da cewa mun dauki rigakafi domin wannan rigakafin da muke bayarwa dukkan su yana magani ga dukkan nau'ika na COVID-19
Dr. Bulama Garba ya kuma ƙara da cewa rigakafi ba ta hana mutum samun cutar amma tana rage tasirin cutar a jikin dan adam
shi rigakafi da ake bayarwa baya hana kwayar cutar wato shigowa jikin mutum zai shigo jikin mutum amma abin da yake nuna shine kamar da duk rigakafi da ake bayarwa na kowane irin jinya shine yakan kawo sauki ba a ganin tasirin wato ita jinyar a jikin mutum muddin mutum ya dauki rigakafi sai ga mutum ya zo kawai ka dan samu dan zazzabin ka ko dan ciwon kanka na kwana ɗaya ko ma ne ɗaya ya wuce sai ma ta zo ta wuce ba tare da ka san cewa ka same ta ba so lokacin rigakafi baya hana cutar shigowa sai dai yakan hana cutar tasiri a jikin mutum
har yanzu dai ana ganin cewa ba a murmure daga karayar tattalin arziki da annobar corona ta haddasa ba a baya gashi kuma ta ƙara kunno kai da sabon salo Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya